Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Zamu tashi darasi na nawa kenan? Na takwas. Cikin bidayatul mujtahid? Okay. Akwai banbanci tsakanin su da to zamu tashi darasi na takwas kenan insha Allah. Yau 16 ga watan Rajab Hijira ta 1437. 24 ga watan 4. 2016 ta miladiya ko? Na'am, zamu tashi al-mas'alatul 'ashirati min as-sifat ko? Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله على مسألة العاشرة من الصفات.
نعم على الإمام ابن رشد الحفيد يتي المسألة العاشرة من الصفات مسألة تقوم من الصفات بجتكين صفوف ونن إبادة تألولا
اتفق العلماء على أن الرجلين أعضاء الوجود.
نعم معلمي سن اتفاقي كتوا كفاكو guda biyu min a'dha'il wudu suna daga cikin gabobin da ake yi musu alwala wannan babu sabani yana da kyau kowa shi dalibin ilimi ya san mahallul ijtima' mahallul ittifaq ya san mahallul khilaf inda aka hadu da inda aka saba to wannan ta daga cikin inda aka hadu cewar ana cewa daga cikin gabobin da ake yi musu alwala daga cikin gabobin da ake alwala take rataya da su akwai kafafu na'am to amma sun yi sabani a cikin nau'in menene tsarkin da ake ma kafafu wani irin tsarki ake musu wani irin menene sifar tsarkin su shafa ne kamar yanda ake kamar kai ko ka wanki ne wankewa ne kamar hannuwa da fuska tunda alqur'ani ya ambaci yayi nassi akan wanke hannuwa faksilu fuska da hannuwa faksilu wujuhakum wa aydiyakum kuma yayi nassi akan shafar kai wamsahu bi ru'usikum kafafu sai aka ce wa arjulakum to arjulakum din su ma wanke su za a yi ko ku shafa su za a yi sai wannan ya zama to mahallin khilaf na'am faqala qaumun wadansu malamai suka ce al-ghusl tsarkin su shine wanka a wanke su a wanke kafafu wa humul jumhur sune jumhurun malamai bal hatta imam at-tahawi yayi hikayar ijma'in sahabbai akai domin wanda aka ruwaito sabanin haka daga gare su duk sun koma zuwa ga kauli da wannan dama da ali da sayyidina ali da ibnu abbas da anas su aka ruwaito sabanin haka suna cewa za a iya shafa su to amma duk sun dawo zuwa ga kauli da cewa a wanke su to amma shi ita kanta da'awar ijma'in akwai magana akan ta kamar yanda al-hafiz ibn hajar yayi ishara gare shi amma akwai daga cikin malamai da wanda suka ce ijma'i to amma dai ba ijma'i bane mafi jamhurin malamai daga magabata da kuma wanda suka zo daga baya duk akan cewar kafafu wanke su ake taharatuhuma al-ghusl ko kace al-ghusl ko kuma al-ghasl ko al-ghasl masdari din na mai hukun ismul masdar wa qala qaumun wadansu malamai suka ce farduhuma al-mashh farilla kafafu ashay musu shafa a shafa su arwaito wannan daga ibnu abbas amma bai inganta daga gare shi ba amma arwaito daga sha'abi amir ibnu sharhbil ash-sha'bi da ikrima maulan abdullahi ibnu abbas kan cewar farilla dangane da kafafu su ne a yi musu shafa kuma wannan shi ne kaulin malaman shi'a al-imamiyya shi ne magana yan shi'a al-imamiyya ba sa ganin wanke kafafu suna cewa shafa ake waɗansu malamai kuma suka ce suka ce tsarkin kafafu ta juzu sun tara yana halatta bin nau'aini da nau'i guda biyu na tsarki din al-ghasl wal mashh da wanke kafafu din da shafa wannan shine abin da aka ruwaito daga al-imam ibnu jarir at-tabari mai tafsir haka ake dangana wannan kaulin gare shi duk da yake a tafsirin sa bai zama to wadih akan cewa wannan shine kaulin sa ba haka kuma an ruwaito shi daga Hassan al-Basri cewa duk wanda daya daga cikin su ne ko dai kai wanki ko kuma ka kai shafa da kuma cewa wannan yana komawa ne zuwa ga zabin al-mukallaf shi wato mai yin alwala din mukallafi wanda aka dora masa bin shari'a in ya so in ya zabi wanke kafa ya wanke in ya zabi shafa ya shafa wannan shine kaulin Ibn Jarir at-Tabari na'am to me yasa suka saba me yasa suka saba shine yake cewa dalilin saba wasu shine qira'a guda biyu waɗanda suke mashhurai a cikin ayar alwala ma'anan mashhurai ma'ana hasa daga cikin alqira'atus sab' daga cikin qira'o'in nan guda bakwai ba qira'a ce shadza ba na'am ya ina nufin qira'ar wanda ya karanta wa arjulakum bin nasbi da nasaba arjulakum bil nasbi atfan ala al-maghsul yana yin atfi akan wato abinda ake wankewa shine wato al-waj wujuhakum wa aydiyakum saboda ka wa arjulakum ay waghsilu arjulakum wa yace qira'an nafi' da ibn amir ash-shami da kuma al-kisa'i da hafsun an asim qira'ar hafs an asim na'am qira'a ta biyu tace qira'ar wanda ya karanta wa arjulikum bil khafdi da kasra da khafda bal isi ce qira'ar al-baqiya baqiyatul qura'a su karanta ta bil jarri wa arjuli wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum bil khafdi atfan ana yin ta yin atfi akan abinda ake shafa saboda haka aka ce wa arjuli aka ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ku shafa kawukanku kuma ku shafa kafafunku shine takdir shine takdir wato wannan ka dauke shi wato wannan aka dauka aka ce za a yi aiki da wannan qira'at din kenan kawai mujarradin su to shi kansa a ce wannan shine sababul khilaf akwai magana akai ba lalle ba shine sababul khilaf ba dai zaman to ke bambancin qira'ar shine kawai ya tasiri ba domin kowa yana da tujihin da ya kawo na'am wannan ku saboda qira'an nasba wa arjulakum ga zahiratun fil ghasli ba a bayyana take a wajen al-ghasl wato san abinda yake tarija yadda ma'anar ghasl domin shine abinda zaka iya taujihinta wa arjulakum bi ma'ana da kace wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ay waghsilu arjulakum da atfin arjul da atfi akan al-mahal da kuma kaddara fi'ilin da ya dace tunda ba za ka ce wamsahu arjulakum ba sai dai ka kaddara akwai fi'ili shine waghsilu arjulakum kamar yadda larabawa suke cewa allaftuha tibnan wa ma'an baridan allaftuha tibnan ka gani nayi mata alaf wato na ba ma dabba ta abinci na tibin shine ingirici wa ma'an baridan zaka ce na bata abincin ruwa mai sanyi sai dai ka ce wa ashrabtuha ma'an baridan na shayar da ita ruwa mai sanyi sai ya kaddara abin da ya munasaba wannan warid a cikin lugha na'am ita kuma qira'al khafd wa arjulikum a bayyana ta yi zuhur wato wannan menene ma'anar zahir anan kun tuna a cikin muqaddimah mun yi annas wa zahir wal mujmal da sauransu in yace zahiratun me yake nufi na'am rajih yake nufi al-zahir shine ar-rajih tare da ihtimalin al-murju sabanin nas in yace nas wato babu wani ihtimali haka ne wato magana ce yankakkiya amma in yace zahir to ma'ana akwai abin da yake ba zahir ba wanda ke shine marju so da haka al-zahir yana nufin ar-raji abin da yake mafi rinjaye to qira'ar hafzu ta fi rinjaye fil masi tana da rinjaye ma'ana mai rinjaye shine tana nufin ma'ana al-mashu shafa kamar yadda a wajen waccan riwayar ta annas ba ta zama to zahira fil ghasli a wajen wanka to kuma wannan ita ma zahira ce wannan qira'an haf zahira ce akan shafa wanda ya tafi daga cikin malamai cewar farillar kafafu dinnan a shine daya daga cikin waɗannan tahara guda biyu menene taharataini din al-ghuslu wal-mashu daya daga cikin waɗannan shine ake nufi a bisa al-ta'ini a bisa ta'ini to ya fassara maka imma al-ghusli wa imma al-mashu ko dai wankewa ko kuma shafawa to sai tafi zuwa garin jayyar da zahirin daya daga cikin qira'o'in guda biyu a bisa daya qira'a to wajen sai kuma ya sarrafar ya dauke da wato ma'ana da tawili tawili wanda yake sai ya dauke da tawili zahirin abin da daya qira'a take nufi ya zuwa ga zahirin qira'a da tarjaya a kansa a wajen sa wato kowannen su bayan ya tabbatar da nasu to kuma sai ya yi waccan tawili yanzu wanda yace wanda ya rinjayar da al-ghusl kaga zai ce ya rinjayar da ita bisa qira'ar nasba ko wa arjulakum ay waghsilu arjulakum to sai ya ce to ya zakai da qira'ar wa arjuliko to sai mata tawili sai mata tawili to me tawilin da suke yi zai kawo mana nan gaba zai kawo mana irin jinsin tawilat din da suka kawo kowa da irin tawilin sa da yima da qira'a wanda kuma ya itikadin cewa dala cewa abinda duk kowanne daya kowace daya daga cikin qira'o'in guda biyu abinda take nunawa a bisa zahirin su abu ne wanda yake daidai da qira'an nasba da qira'an haf duk daidai ne kowanne tabbatacce ne adalla kuma yana cewa daya su in ma mun dauke ta ce zahiri ba ta fi nuna abinda daya ta nuna ba a bisa na ta zahirin ja'ala zalika wato a bisa zahirin ta sai ya sanya shi daga cikin al-wajibul mukhayyar akwai abin nan al-wajib ya kamata a ce wannan mun yi shi a cikin usul amma ina jin daga baya zamu zo mu yi shi a cikin mabahithul amr akwai alwajibul muayyan akwai alwajibul mukhayyar alwajibul muayyan shine abubuwa daban da aka ayyana guda daya kamar kafaratu zihar kaga an faɗa abubuwa guda uku ko tsayanta baiwa da azumi da ciyar da miskinai amma an ayyana sai idan baka samu ɗaya na farkon bane za ka je zuwa ga na biyu kuma ka samu na biyun ba za ka je zuwa ga na uku to wannan shine ake cewa wajibul muayyan an ayyana shi ko kuma sallah akan lokacin ta an ayyana akwai kuma alwajibul mukhayyar wanda maqsudi ɗaya daga cikin abubuwa da aka ambata kuma wajen kafarar rantsuwa kafarar rantsuwa kaga an ce tahriru raqabatin mu'mina ko itsamu asharati masakina ko kiswasu ko kuma siyamu thalathati ayyam kuma kamar fidyatul adha shi ma aka ce idan mutum ya kare kaidar ihrami fa fidyatun min ta'amin aw sadaqatin aw nusuk ko kaciyar ko kai azumi ko kai yanka aina awanne a fidyatul adha hawa modu ba sake karanta ayar din ai tahajji din ce tahajji ce akwai biyu ne ai ayar abubuwa biyu ta fada ayar ta fadu fidyatul adha ta kuma ta fada hadiyar tamattu fidyatul adha shine faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت نفرقون شنية فدية الأذى نبي شنية هدية تبر واجب إتوانن معين ne sai idan mutum bai samu bane zai tafi azumi ba wanda zai je ya kulla kudin sa cewa zai yi tsaraba ba yace shi azumi zai yi a dole hadaya zai yi sai in ba shi da iko ne sannan sai ya yi azumi to kun ga wajen abinda duk aka bawa mutum zabi amma aka ce dole ne sai kai daya daga ciki to shi ake nufi da alwajibul muhayyar to su ma waɗannan da suka tafi akan cewa wajibin kafa shine ko a wanke ko a shafa sai suka dauke shi ta babin wajibul muhayyar domin sun ce kowanne daga cikin kira'o'in ingantattu ne kuma zahirin daya ba za a rinjaye da shi ba zai hukunta cewar shine yafi dalili bisa zahirin dayar ba saboda haka tunda sun zo a daidai sun yi kunnan doki saboda haka sai ya zama to alwajibul muhayyar sai kowa sai a bashi zabin sa na'am su yan shiya su ba su dauke shi ta wannan babin ba su shiya su kawai sun dauka cewa ra'ayin tunda ra'ayin imam an ruwaito wannan ra'ayin daga Abu Ja'far al-Baqir Muhammad ibn Ali amma shi ma wannan magana akan ingancin ta ne ta inganta na'am kamar kafarar rantsuwa da wani su haka Imam Tabari yace wa Dawud al-Zahiri to kamar yadda kun ga ya faɗa cewa kowanne daga cikin wanda ya ayyana daya sai ya tawili wajen taujihin zahirin daya kira'ar to shine yanzu zai ambata mai yace walil jumhur su jumhur me ya kaulin su a wanke to suna da tawilat ala fi qira'atil khafdi tunda su ta su kira'ar inda un wankewa ce wace kira'a suka dauka kenan kira'an nasba to tunda sun dauki kira'an nasba to kaga dole su sarrafar da kira'ar hafza din sai mata tawili to suna da tawilat mafi kenta mafi ken tawilin da suka yi cewa wannan atfi ne ala lafzi ba akan ma'ana ba domin wannan an same shi a cikin kalamul arab saboda haka sai su ce wajen famsahu bi ru'usikum wa arjulikum sai su ce wa arjulikum innan atfi ne akan lafzi akan lafazin al-matuf alayhi shine ru'usikum tunda lafzinsa majrur ne to shi ma wannan sai a yi masa jarra ba da nufin kan cewa jarra ta ainihin haƙinsa na irabi ba mahallinsa ba haka bane amma lafazin ne aka yi masa haka to shine suke cewa an yi masa jarra lil mujawara lil jiwar domin wannan saman mene a cikin laraba maganganun laraba mithla qawli sha'ir kamar misalin fadin mawakin su ba'di sawafil muri wal qatri sawafil muri wal qatri haka aka ruwaito bil khafdi walau ka gani yace la'iba zamanu biha zamani wato ya jujjuya wato yayi wasa da garin da matarsa take wa gayyaraha ya canza alamomin wajen inda kun san bararo ne an yi wani masauki an zo an zauna nan yake zuwa ya zance da sauransu tafiya ta yi tafiya sun bar wajen yau da gobe ya canza wajen ya mutu wajen ma ya bace masa wa gayyaraha ba'di sawafil muri busawar iska da turbaya shine sawafi jam'u safiya shine arrih almur at-turab suwaye na turab ai wato safiyatil wato sawafi turab iska mai kwaso turbaya sun canza kamannin wajen wal qatri da kuma saukar ruwa inda aka yi ruwa zai dandabe da abin da yake alamar dandamali ne in akai ruwa sai kaga ya kwashe kasar ya zama to yanzu babu wannan alamar to kaga maimakon tunda kaga wa gayyaraha ba'di sawafi din nan me mahallin sa a wajen irabi fa'ili ne fa'ili na gayyaraha to kuma an yi masa abinda akai atfi akan sa kaga shi ma ya kamata ya zama to fa'ili kenan ko mahallin sa raf'a ne to amma sai aka kawo ma'tuf alaihi maimakon ai zaman to ya zama to marfu'i sai riwaya shi irin ta zo da alwal qatri walau aqafa ala alma'na da yayi atfi akan ma'ana wato akan mahallin da zai yi rafa'a ga qatru domin shine mahallin sa marfu' ne tunda ma'tuf ala fa'il menene me wannan a cikin mu'allaqa din Imru al-Qais ka anna ba bijadin ba sunan dutsen da ya fada ka anna sabiran fi afanini wadqihi kabiru unasin fi bijadin muzammali ka anna sabiran kai ka ce dutsen sabir fi afanini wadqihi wato a kashe garin wato a yadda a akibar a karshen afanin wato a irin yanayin kwararar ruwan da aka yi yana bayyana ruwa mamako da aka yi haddutsan sabir ya zamanto kamar sa kabiru unasi kamar wani shugaban kabila ne fi bijadin muzammali a cikin bijad a cikin wato a cikin alkaba a cikin mayafi wanda ya yafa wanda yake mai kaloli muzammali ya lullube kansa kaga kabiru muzammal din sifa ne na kabiru kamata ya ce muzammalu amma kowa sai mu'allaqar ibn Imru al-Qais da kasra take zuwa in kifanan kimin bikra habibin wa manzili bi siqtil liwa baina ad-dahuli wa fahawmali kaga ni bil kasri ko fahawmali to din haka kafiyar ta zo li so haka nan ba haka sai ya ce muzammali sai mata kasra bayan mahallinta rafa'a ne kamata ya ji fi kabiru unasi fi bijadin muzammalu da ya ayyuhal muzammil wato yana nuna kamar yadda mun san yanda in an yi ruwa inda zai taho da abubuwa daban-daban to ruwan yayi yawa hatta dutsen sabir wato ruwan ya rilibe shi ya kawo masa abubuwa ya rufe a kansa da tarkace din ya rufe da aka wayi gari sai dutsen ya zamanto kamar wani shugaban kabila ne wanda aka yi masa ado da kala daban-daban aka lullube shi da wani afu din ke kamanta shi kamar ya sa wata alkaba to kage shi ma wannan shahid ne akan wannan yace fi bijadin muzammali maimakon muzammalu na'am to al-fariqu thani wadanda suka ce farduhuma al-mashu wa hum alladhina sune wadanda suka wajabta al-masha shafa ga kafafu to su ma sai suka yi tawilin qira'an nasba
ala annaha atfun ala al-mawdi
suka ce atfi ne ala al-mawdi atfi akai akan mawdi'in su kuma yau kan sai atfi akan lab sai suka ce atfi ne akan mawdi'in kamar yadda ash-sha'ir yace falasna bil jibali wala al-hadida kaga mai yankon ya ce falasna bil jibali wala al-hadidi sai ya ce wala al-hadida tunda lasna bil jibali dinnan mahallinsa nasba ne ko na khabaru laysa to sai ai atafi akan sa saboda haka hakanan ma suka ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum saboda wato wamsahu arjulakum suka ce wannan atafi ne akan al-mahall dan mahallinsa nasba ne wannan ba din da aka kawo ba ce ta wato za su iya kiranta ba sila ko kuma su ce ba ce ta ala wato wanda aka yi mata domin tawassul biha ila al-maf'ul bihi na'am to al-jumhur mafi su jumhurin malamai sun ja yadda qira'ar su da abin da yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yace akan waɗansu mutane da basu cika wanke kafafunsu ba fil wudu'i wajen alwala suka ce wailun lil aqabi minan nar wannan shine dalilin jumhur akan cewa sunna ta tabbatar domin akai wannan sabanin sai a koma ya zuwa ga sunna to tunda sunna shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane basu cika wanke kafafunsu ba sai ya ce wailun lil aqabi minan nar, sananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wuta. To kuma ba a yin wa'id, ba a yin uquba sai akan barin wajibi. Sauraka wannan ya nuna menene wajibin kafafu, a wanke su, tunda gashi an yi wa'id akan rashin wanke su. Na'am, suka ce wannan ya nuna kan cewa al-ghasla, wanke kafafu, shine farilla, domin al-wajib shine wanda uquba take rataya da barin sa. To ibn da rashi ya ce wannan babu hujja ana. Domin ai wa'id din narkon da aka yi ya afku ne akan cewar sun bar wato digadigan su basu wanke su ba. Babu shakka wanda ya fara wanke kafa to farillarsa shine ya wanke dukkan kafa, ba ya wanke wani waya ya bar wani waje. Saboda haka ce babu hujja ai, domin wannan zai iya yiwuwa abin da yasa aka yi musu wannan wa'id din saboda sun wanke wani waje basu wanke wani waje ba, tunda sun zaba. Saboda haka wanda ya zaba wankewa dole ya wanke, amma kaga wanda yake shi dama shafa yayi shi ba za a kawo masa wannan hadisin ba. Kama anna man shara'a fil mashi, kamar wanda ya fara yin shafa, to abinda yake farilla a kansa shine shafa ga wajen wanda yake zabar ga al'amraini kenan. Wato wannan in hujja ne akan mutanen farko wanda suka ce al-fard shine a shafa, bai zamanto hujja akan wanda suka ce kowanne mutum yayi daidai bane. Wata kila wannan zai iya nuni akan abinda yazo a cikin wani hadisin, zai iya nuni akan sa shi ma Imam Muslim ne ya fitar da wannan hadith din cewa ya ce sai muka hadu muna shafa kafafunmu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wuta. Wannan hadisin duk da yake al'ada ta gudana da wajen kafa hujja da shi akan hana shafa, to ai ya mafi nuni ma akan ya halatta ai shafar bisa a ce ya hana shi, kuma fahimtarsa kenan. Li'annal wa'id, domin narkon da aka yi abinda ya rataye da shi cewa ba an bar shafar kafar baki ɗaya ba ne, ba wai kan shafar ba ne, an yi shiru akan wani nau'i ne, wannan dalili ne akan halaccinta. Hada ba'id, wannan ta'assuf ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suka yi fa sun zo suna yin alwala, da suka zo wanke kafa sai suka rinka shafawa, sai suka rinka shafawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yace fa idha aqdamuhum taluhu, kafafun suna haske saboda lam tamassa halma, ruwa bai shafe su ba. Kaga wannan ai ba ana nufin wani juz'i bane, gabaki daya shafawa suke ba sa ruwa ba, saboda haka suka rinka wannan kyalkyalin, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu inkari. To wanda a ce wannan inkarin ba akan shafa bane, inkari ne akan basu gama shafar ba, sun shafa juz'i ne kawai ba gaba daya ba, shi fa abin da yake faɗa kenan. Wai ai hadisin ya nuna wani gefe kawai suka shafa, basu shafa gabaki daya ba, akan haka akai musu inkari, akan haka akai musu inkari. To watakila kamata inda an ce masa wailun lil aqdam, an faɗa gabaki daya kenan, amma da aka ce al aqab sai ya ɗauke shi kan cewa wannan ai diga digin ne, ƙarshen kafan ne ba a shafa ba, to nan aka yi wa idin aka yi. Wannan ta'assuf ne. A riwayoyin hadisin sun zo masu yawa wanda suka yi raddi a kansu, wanda daga ciki akwai wannan hadisin na Muslim da kuma hadisin Abi Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya zo ya gansu basu wanke kafafun su ba. A ganin bazance wai basu gama wanke kafafun su ba. Fala da bi ala sotihi wailul lil aqabi minan nar. Ga aka hada wannan tare da kuma kan cewar hadisan da aka ruwaito na wanke gafa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma ba a ruwaito hadisi guda ɗaya ba na shafa illa hadisai wanda aka ruwaito waɗanda suke dissa da tawil, wanda suke cewa shafa ne ma hadisan duk kuskure ne, babban dai da suke dogaro da shi hadisin Hudhaifa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wata bola ta waɗansu mutane, bayan ya yi bawali sai ya yi alwala, famasaha ala wato famasaha ala na'alayhi am ala na'alayhi, a wata riwayar famasaha ala qadamayhi, sai ya shafa wato fadansa ko kuma ya shafa kafafunsa diga al qadamayhi. To amma wannan hadisin kuskure ne, yanda hadisin yake a cikin Bukhari da Muslim, famasaha ala khuffayhi, ya shafa akan huffansa. Da haka wanda kawai ya dauko hadisin sai ya bashi ma'anar abinda mazhabarsa take, watakila ya kuskure wajen bayyana ma'ana. Na'am. Saboda haka kaga in hadisan wanke kafa sun tabbata, da farko dai kuma ga hadisin Usman ko hadisin Abdullahi ibn Zaid ibn Asim, ga hadisin Ali ibn Abi Talib a cikin Sunan, ga hadisin Miqdad ibn Ma'adi Karim, ga hadisin Rubai ibn Mu'awwidh. Wa kuma waye kuma wani hadisi ne kuma ya bayyana sifar alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Ali na faɗe shi, Usman na faɗa, na'am, Abdullahi ibn Zaid ibn Asim na faɗe shi. To ga su dai waɗannan sahabbai guda biyar dukkan su ruwaito sifar alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Bal kun ga hadisin walil aqabi minan nar, al-Imam Suyuti ya sa shi cikin al-ahadith al-mutawatira, amma al-Ghumari yace walam yusib, bai daidai ba. Na'am. Wa jawazul mashi, halaccin yin mashu, an ruwaito shi daga sashen sahabbai da tabi'ai, an ruwaito shi daga cikin sahabbai daga Sayyidina Ali da Ibn Abbas da Anas, amma kamar yadda Hafiz yace ya inganta sun dawo daga wannan ra'ayin sun dawo ya zuwa ga abinda yake sauran malamai suke akai. At-tabi'in kuma wanda aka ruwaito zuwa wannan ra'ayi gare su, akwai Ikrima da Amir ibn Sharhbil Ash-Sha'bi Al-Kufi. Amma in aka bi ta fuskar ma'ana, wato in aka bar hujja daga nusus, aka bi ta fuskar kuma wato qiyasi, ta fuskar istidlali na ma'ana, wanke kafafu ya fi dacewa da kafafu bisa shafa, kamar yadda shafa kai ya fi munasaba, ya fi dacewa da kai minal ghasl, da a ce a wanke shi. Domin su kafafu sawaye ba a wato daudarsu, ba a tsabtace ta bisa ta fuskar galibi sai da wankewa, kamar yanda wato daudar kai ake tsabtace ta da shafa, wannan shi ma galibi ne. Abubuwa na maslaha wanda hankali yake riskarsu, ba abun korewa ba ne su zamanto su ne sabubban ibada wanda aka farlanta ta, har ya zamanto shari'a ta hararo waɗannan ma'anonin a cikinsu, wato ma'ana maslahiyar, wato ma'ana ta maslaha da kuma ma'ana ta ibada. Wato kun fahimta, wato abubuwa waɗanda suke hankali zai iya ɗaukar su hatta a cikin babin ibada, ba abu ne wanda yake abun korewa ba cewa shari'a ta hararo wannan ma'anar ta maslaha, duk da yake an san alwala ibada ce. Saboda haka za a ce kaga ba a ce ka wanke cibiyar ka ba, misalan a wajen alwala ba fada ba ko ga abin da aka fada, to me yasa ba a ce ka wanke cibiyar ka ba yanda zaka yi, ko kuma tunda guyuwar ka ma zaka yi sujada da ita, me yasa ba a ce ka wanke guyuwar ka ba? Kaga wannan ibada ce, haka Allah ya tsara abin sa. To amma wannan ba zai hana ba, kuma ya zama to akwai wata maslaha wanda hankali zai iya ganewa wanda yake shari'a ta harare ta, shine kamar kafa, inda kawai a ce shafa ta za a yi, ba wanke ta za a yi ba. Kaga tsaftar da ake nema wanda ake yi a cikin sauran gabobin alwala ba ta dace da kafa ba, don ba a tsaftace ta ba. Gashi ko an ce har cikin hancinka ka tsaftace shi, da har cikin kunnenka duk an nuna ka tsaftace shi. So da haka tunda akwai ma'ana ta maslaha wanda ake hankali zai iya gane ta, to babu laifi ya zama tukan cewa a cikin ibada shari'a ta hararo wannan ma'ana ta maslaha, kawai ta ma'ana ta hararo ma'anar ibada. Haka zalika kai sai aka ce a shafa shi kada ba a wanke shi ba, saboda wannan dodon tasa ta kai in ka shafa zai ci dama kura ce, musamman irin masu gashi na Larabawa da suka yi, idan mutum ya shafa kansa sai ga wannan shafar kan da za a yi sai ga dawo yana kilkili abin sa, yan kura da ta zo ta lallube shi duk ta tafi. Na'am.
Wa'ani bil maslahah,
ina nufin abin da yake na maslaha,
abinda
ya ke koma ya zuwa ga al'amura wanda wato a ji ko gani ko ɗanɗano ko shafa yake tabbatar da su, wato hissu yake tabbatar da su. Abinda nake nufi kuma da al'ibadi, ma'ana ta ibada, abinda yake koma ya zuwa ga tsarkake zuciya. Akwai abubuwan da ke cikin alwala na tsarkake zuciya wanda ba za ka gansu ba a zahiri, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka wanke hannuwanka dukkan zunuban da kai da hannunka za su faɗi da ƙarshen ruwa wanda yake dugowa daga gaban taka. To kun ga wannan maslaha ke ya ƙare da wannan mas'alar kenan. Ya kawo hujjar jumhur, ya neme ma jumhur raddi, amma falam yasna shay, ba ma tare da shi anan. Hadisan da jumhur suka kafa hujja da shi, ya kuma kubce masa ya kawo hadisan masu yawa da suka tabbatar da wankewar kafa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yana daga cikin hujjan jumhur, saboda idan ya zamanto kan cewa alqur'ani yazo da abu a dunkule wanda ma'anarsa bata bayyana ba, farkon abin da zamu koma mu duba wajen bayyana ma'anarsa shine sunna. Muka koma muka duba sunna, muka kan cewa sunna ta nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam wanke kafa yake, bai taba shafa kafafunsa ba, amma mun ga ya shafa huffi. Saboda haka ta waɗanda suka ce an ba mutum zabi, wato farillan kafa shine a wanke in ko a shafa, mun kuma sai mu ce indai dalilin ku shine cewa duk wannan kira'ar daidai ce, sai mu ce to ai mu mun riko da dukkan waɗannan kira'ar. Yayin da muka ce a wanke, yayin da mutum yake alwala ba shi da huffi, yayin da muka ce a shafa, yayin da ya shanya huffi, sai zaman to ita kira'ar jarru ta yi nuni ga shafa ne ga huffi, kira'ar fataha ta yi nuni ga wankewa ne. Saboda haka mun yi aiki da dukkan kira'at din, wanda yake kuma hadisai sun yi nuni akan wannan, yafi bisa abin da kawai mutum zai tahakkum da kansa ya ce wannan ita ce ma'anar, da zatansa babu wani koyarwa da irshadi daga sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To duk waɗannan Ibn Rushd bai kawo su ba, wanda suna daga cikin hujjojin jumhur da suke ƙarfafa mazhabar su. Na'am. Na'am.
Kamar wannan da ake fushi ba.
Na'am.
Wannan hadisin kamar yana goyon bayan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa da alwala, sahabi ne sai ya sa kufi.
Mughira ibn Shu'ba,
sai ce ba su na sa su cikin tsarki ya shafa, ake yi na misali hukun a shafa an goma haka ba.
Dama shi din ne ai shafa akan huffi shine muke ai ya tabbata da hadisai masu yawa. Nabil shafa akan huffi ya tabbata yana daga cikin al-ahadithul mutawatira.
Misali ya haɗa biyun duka a lokaci guda bayani.
A hadisin Mughira ibn Shu'ba bai sha bai hada ba ga
zai cire zai wanke, yace a'a ba wankewa gari saboda kufi
da ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, to ai bai wanke din ba, shafar yayi, wato
da ba hukun wankewa
da wankewa zai
to
shi da bisa da ba hukun
to amma ai dama ba taɓa ruwaitowa ba kan cewa yayi shafa babu kufi shine to ni ban gane huje da kake so ka nuna ba daga wannan riwayar
yayin
da wanke kafa ba
zai cire musu kuti ya wanke sai ana shi cire
kuti to ai wannan bai nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wanke kafa zai ba tunda hujja akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba abinda akan Mughira yayi ba Mughira shine ce to a wanke kafa zai ce a'a ba wanke kafa za a yi ba tunda na sha kofi
wannan da ahuma
ke
da shi nuna cewa a ban su
to wato mafhumin sa inda babu su wankewa za a yi to me zaka tada ka tafi wajen mafhumi malam Ahmad ga mantuki ya zo ai ba zuwa ga mafhum sai idan babu mantuk ga hadisai nan tili sun zo sun nuna kan cewa wanke kafa yake yi in babu khuffi shikenan sai an ja da su
sai ke wannan ruwaya da malam ya fake ya
rubi ya ce wato kamar yanda kira'o'i biyu suka nuna abu wato al-ghasl wal mas to hadisin Mughira bin Shu'bah ma ya nura al-ghasl wal mas to bil mafhum za iya cewa ya nuna al-ghasl amma bil mafhum na'am haka zalika malamai sun yi sabani akan al-ka'abaini suna shiga a cikin wadanda ake shafa ko ka suna shiga a cikin wadanda ake yanke wankewa a wajen wanda ya halatta cewa a yi shafa din wato shi al-ka'ab su wannan al-ka'aban sune haddin gaba a haddin kafa to in ka sune haddin kafa idan farillar kafa wankewa ne za a wanke tare da su idan farillar kafa shafa ne za a shafa amma ba su cewa a yi shafa ba sa shafa su in ka taba ganin kun taba ganin alwalai in shi'a sama kawai ba ta shafa ka'aban kaga ba su bi alqur'ani ba ma amma sun ce kira aljarru din ce ba su bi alqur'ani ba na'am asalin sabanin su shine al-ishtirak haduwa wajen tarayya wajen ma'ana a cikin harafin ila wato ina nufin a cikin fadin Allah ta'ala da kafafunku ilal ka'abai ne zuwa ga al-ka'aban abin nan magana ta riga ta gabata akan wannan tarayya ta ma'ana ta wannan harafi ila fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah ta'ala ilal marafiqi yayin da muka karanta hal ila tana nufin intihaul ghaya hal tana nufin intihaul ghaya kuma gayar tana shiga cikin maghya ko ba ta shiga mun wannan masala sai dai al-ishtirak a can ya zo ta fuska biyu ne daga ishtirak na ismul yad da kuma ishtirakin harfin ila nan kuwa ishtirakin na harfi ila ne kawai ko ba haka ba can faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq al-yad mun ce akwai ishtirako zai iya dauka ila rusghi ko ila mirfaqi ko ila al-ibt saboda haka kagan aka ce faksilu wa aydiyakum ku wanke ka hannayenku kaga zahiri ku wanke hannayenku in mutun ya wanke nan za a ce ya wanke hannu in mutun ya wanke nan zuwa dintsi za a ce ya wanke hannu in mutun ya wanke hannun za a ce ya wanke hannu saboda kaga an samu ishtirak sannan ita kanta ila idan mutun ya wanke zuwa nan bai hada da mirfaq ba zai ce to ai shine muntaha in kuma ya hada tare da shi sai ya ce a ai gaya ya kamata shi cikin abin da aka tike ilal marafiqi tare ai ma'al marafiq to amma anan wajen kafa ilal ka'abaini ishtirak din a wajen harfin ila ne kawai tunda nan kafa nan alqadam ne nan ku as-saq in aka ce ar-rijl ya hada me ake nufi ar-rijl akwai irin ishtirak din dake cikin al-yad ar-rijl yanzu aka ce ar-rijl as-saq ita ma rijil ce sai dai saq as-saq ba rijil bace Na'am. Ar-rijl akwai istirak shine ibn Rushd ya ce babu istirak a cikin ta saboda ar-rijl bi ma'ana al-qadam ko as-saq daban Na'am.
Nisfu saqain
as-saq daban rijl daban saboda haka ar-rijl ba itlaqin ta akan al-fakhidh mathalan ko
da doka bana shi ar-rijl umum ne shi kuma wannan khas ne misali ko ne
ar-rijl al-qadam
ya diga
digi
na'am wanda idan ta ci ta nemi da bata
Rada al-jabbaru fiha qadamahu to
nan bace na
din dalil na sifat kada a shigo wannan dan as-sifat haqiqanin su Allah ne ya sani na'am yanan ne ba shi yasa ba ma aka ce ba shi yasa ba ma wajen al-hiraba انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف daga nan aka ce a yanki daga guiwa ko daga dantse ba daga nan ba daga mifsal eh saboda haka shi ita ce rijil din da aka ce a yanki ta ba ishtirak shine abin da ibn rushd yake fada ba ishtirak amma ku yi tunani ku kawo wani kulalubo ishtirak inda aka yi itlaqin ar-rijl ko kuma aka yi itlaqin kafa tun daga cinya har karshe da cewa ita ce rijl na'am wannan ba hujja bane wannan ba hujja bane da a ce nan diga digin arjil din bata shiga ba sai ka ce to shikenan na'am kuma ma ga hadisin Abu Talib
na'am
inda aka yi masa yake masa azaba rijil aka ambata ko gadam kai da hadisin rukbat a to ainan wajen guiwa ake wannan gabar ake wada a rukbatehi ala rukbatehi wada a kafehi ala fakhidhaihi eh ba ce ala rijlaihi ba ko da kuma kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha hatta ashra'a fi saq hatta ashra'a fi saq haka hadisin yace ya wanke kafarsa hatta ashra'a fi saq an fara har sai da ya fara wanke as-saq makan jama ba ishtirak na'am to saboda haka an yi sabani su ma anan al-ka'bayn suna shiga ko ba sa shiga wallahi kamar da aka rinjayar da shigar marafiq a can nan ma ar-rajih al-ka'ban suna shiga al-ka'ban suna shiga to kuma na'am wa qad ikhtalafu kuma an yi sabani a cikin al-ka'ab menene shi al-ka'ab din nan ne ma huwa saboda al-ishtirak dake cikin ismul ka'ab da kuma sabanin malaman lugha fi dalalati da akan abin da yake nuna asalin al-ka'ab al-murtafi abin da yake daddaku shi yasa aka kira ka'aba lirtifa'iha, saboda a cikin kwari take ita kuma ta taso, sai aka ce mata ka'aba ayin murtafi'a. Kuma ake ce ma mace yayin da nononta ya so ma fitowa ka'ib wa kawa'iba atraba, saboda irtifa' na kirjinta shine asalin ma'anar al-ka'ab al-irtifa'. To saboda haka me ake nufi da al-ka'ab din? Faqila sune kasusuwa guda biyu waɗanda suke ma'aqid ash-shirak, wajen da suke wajen daurewar sandal. Mai takalmin sandal ina yake daurewa? Ba anan ake daure shi ba. To sune waɗannan idanun sawu, kamar yadda Hausa suke faɗa. Kaga kowannan su yayi irtifa'i ya fito, ko ya bulluzo. Waqila waɗansu kuma suka ce su ne kasusuwa guda biyu waɗanda suka fito a ƙarshen maƙyangyama, su ne wato a ƙarshen kafa nan, daidai diga digin ƙarshe, kasusuwan nan guda biyu su ne al-ka'aban. Na'am. Babu sabani a cikin abin da nake tsammani a cikin wani shigar su wajen wankewa, inda an ce farillar wanki ne to za su shiga. Wanda yake ganin wajen madaurin wato a fadi, wajen inda ake daura fadi. If kana juz'an min al-qadam, domin sun zamanto juz'in kafa. Dan haka ne waɗansu mutane suka ce idan wato haddin yana daga cikin jinsin abinda aka haddade, sai gaya sai ta shiga cikin sa. Wato abinda harafin ila yake nuni kenan. Idan ya zamanto ba daga cikin jinsin mahdud ba, to ba zai shiga cikin sa ba. Tawaffadin Allah Ta'ala, thumma atimmu siyama ila al-layl, ku cika azumi ya zuwa ga dare, ba sai ka jira dare yayi ba, domin ila tunda dare ba jinsin rana bane. Saboda haka al-ghaya ba za ta shiga cikin al-had, ba zai shiga cikin mahdud ba. Dan haka daga dare ya shiga, ba sai ka yi imsaki wani juz'i na dare ba za ka iya azuminka zai cika, sai kawai faqad aftara as-sa'i. Amma idan haddin ya zamanto yana daga cikin jinsin mahdud, to zai shiga ciki. Kamar yanzu kafa al-qadam, kun ga wannan kashin nan yana daga cikin qadam ko na diga dige, to babu shakka yana shiga ciki. To amma wannan shine ake rikici a kansa, idan sawu, domin zai shiga yana daga ciki, yana daga qadam ne ko yana daga saq ne? To shi yasa ake sabani. Amma dai al-jumhur akan cewar abinda muka rinjayar a wancan kan za su shiga ciki, musamman da dalalar hadithin Abi Huraira radiyallahu anhu wa arda. Wa alaikum assalam.
Kuma hadithin da aka yi bayani na Mughira, kuma ibni adam kuma ta tattara.
Na'am.
Wajen sawar, sai mutum ya gama wanke kafafun da zai sa ko na sa da ya
kanta. Sai mutum ya gama gaba ɗaya. Sai dan lokacin ne mutum ya shiga alwala, ba a juz'i na alwala. Yanzu in ka soma alwala ka wanke fuskarka, sai ka tafi ka je kai harkarka, daga baya sai ka dawo ka ce to ai dama na yi rabi, barin karasa. Wannan rabin ba a rabin alwala. To dan haka idan mutum ya wanke kafarsa ta dama, ya sanya ita dama bai sa ta da tsarki ba, dan bai riga yayi alwala ba, bai tsarkake kafar ba. Ba a tsarkake kafar sai idan an yi alwala cikakkiya. Na'am. Za mu zo wajen masu alal khuffain din ai. Amma za mu zo bit tafsil a cikin fiqh mas'ala hadith a cikin wannan littafin. Na'am. Na'am.
Wai da mutum ya
Bai
gama yin alwala ba. Saboda haka bata cika alwala ba.
wannan lozi ne saboda haka sai ya ci gaba da alwalarsa ba sai ya fara ba daga farko tunda wannan wayannan gabo tunda dama ba za ta kare ba sai idan ya gama alwalar ko tunda wato bai yi alwala ba saboda wato wannan ilzam ne yake yi duk wanda yace ba zai sa kafa a cikin kufi ba bayan ya wanke kafar saboda alwala bata ta jizi'a to yalzamu idan ma alwalar kafin mutun ya cika ta in ta kare alwala in ta kare alwala tunda babu alwala a lokacin sai lokacin da yayi kuma alwala bata rataya da gaba guda daya ta rataya da gabobi ne saboda haka yalzamu yace sai in ya ci gaba da alwalar sa kai alwalar sa bata kare ba
nan bata kammala ba bata kare
amma na'am sai kawai ya ci gaba sai kawai ya shafa kun sai kawai ya shafa kun ne ya wanke kafa
sai ta shi kenan
kun ga abin nan Abdullahi ibn Umar a cikin Muwatta a ruwaito an ganshi in yayi wanka in ya fito kuma sai ya sake alwala shine sai yace saboda idan yayi wanka rubbama ya shafa al'aurarsa saboda haka sai ya sake alwala to kaga shafa al'aura idan a cikin wanka din ne har za a iya kawo wannan kan cewa duk da yake bai gama ba in ya taba al'aurarsa yana ganin kan cewar karamin sarki din ya warware dan haka yace sai sake yin alwala in kuma bayan ya riga ya gama ne sannan wajen sa kaya ne ko makamancin wannan ya taba al'aurarsa to sannan daga baya ya fito to kaga bai zama to hujja ga wannan kaulin ba amma wannan ilzam ne mai karfi
ya san kuma shi ya gani gurbacin
ruwa
idan ya dabba ka sarkin nasa cewa zai rike gaba ba sai ya hada ba wannan gaba
ya kuwa bai dora alwala ba idan kawai mutum ya je yayi wanka na jaba ko bai yi wannan alwala ai sunna ce idan mutum kawai yayi wankan janaba bai yi alwala ba kafin nan zai salla da wannan tunda wanka tsarki ne taharatul kubra taharatul sughra ta shiga cikin taharatul kubra to shine shi yasa dan ai mutane suke mamakin sa ta wato kamar wankan bai isa ba yayi alwala ya salla da shi sai ya sake wata alwala ya fito daga wanka kuma yake alwala shine sai ya kawo musu hujja yace saboda wani lokaci in yana wankan zai taba al'aurarsa shi yasa yake sake wato kaga kenan karamin sarki ya warware zai sake alwala eh amma taban ibnu haka ai shine mazhabar Imam Malik ko ba niyya amma dai abinda muka rinjaye da muka yi karatun abin nan ra'ayin Ibnu Taymiyyah cewa sai idan mutum yayi da niyyar sha'a in yayi da niyyar sha'awa gaskiya na gaji yau ma muna wannan bidayatul mujtahid yana samun tangarda wancan satin ma awa ɗayan farko muka yi ba ya ma cika awa ɗayan ko da kawai bari sai sati mai zuwa insha Allah sati mai zuwa ba zai yi mai asabar da Lahadi ba a madirin Lahadi din zamu insha Allah insha Allah assalamu alaikum salam na'am
kamar mata haka wacce ce sai daura
na'am za ta shafa kai ai ba dole ne su ta shafa ko ina ba za ta yi shafan kai kuma yayi wajen wanka shine idan ruwan yana hana shiga kamar roba din sai ta kwance amma wajen shafar kai ai ba tunda Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum alba din tana ba ta nufin isti'ab ba alaikum salam na'am sidi ali Nami. Shajaratun Nuri Zakiya. Shajaratun Nuri Zakiya. Tarjisi fi ayan tarjamar malamin mazhabar Malik ne. Musamman wanda suka zo daga baya. Akwai littafai na tarjamar malamin mazhabar Malik. Akwai na farko wanda yake shine mai kyau na malaman da wanda Qadi Iyad yayi Tartibul Madarik fi ayani fi ayani ulama'i fi ayani mazhabi Malik. Tartibul Madarik fi ayani mazhabi Malik. Akwai kuma addibajil madhab fi ayanil madhab fi ulama'il madhab na Ibn Farhun. Addibajil addibajil madh addibajil madhab fi ulama'il madhab. Sai kuma shajaratun nur az-zakiya. Shajaratun nur az-zakiya. Na'am.
Mas'alar da take shi.
Na'am.
Mun ba dan wani tarjihi
akan shi. Eh ban yi tarjihi ba ni ma shi nake cewa wannan ilzam ne. Mahallin bahath ne. Gaskiya ba zan iya jawabi akan wannan. Na'am, Ma'un. Na'am. Na'am. Eh. Eh to ai saboda kusancin lokacin wannan kusancin lokacin yayi alwalar amma sai da aka zo sai ya kammala ta ya fara alwalar to wannan zai zo mana a cikin matsalar muwalat shin muwalat sharadi ne na alwala ko shi ce matsalar da zamu dauka yanzu nan gaba insha Allah
shi
ma ya kawo azna cikin wankar da mutum ya haɗu shi ma mutum da zai ci gaba da wannan shi kuma kamar wancan magana da
wannan
shi ne bin nur tammi yawm al-qiyama na'am eh ya inganta hadisi eh hadisi ne sahihi
kuma yana magana lokutan magaruba
insha Allah eh shine aiwa wanda suke zuwa sallar asuba da sallar isha tunda magaruba ai lokacin nan babu haske bashir al-masha'ina bil al-masajid fi dhulami bin nur tammi yawm al-qiyama kai al-bushr ga masu yawan tafiya masallaci a cikin duhun dare da samun cikakken haske ranar al-qiyama na subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.